kai kake annabi ba mai jamaka masoya annabi foundation ne muke ta banka
ka sai ta kai kake annabi ba mai jamaka
assalamu alaikum ya wanda Allah ke mai yabo assalamu alaikum ya fardu antal kasim Assalamu alaikum dan kai da kan rahama ta zuzzubo Assalamu alaikum wanda ke san kashi ne mai rabo Assalamu alaikum mai kin kaya makale a cikin tabo Assalamu alaikum saba maka shine babban sabo Assalamu alaikum masoya annabi na sara maka
ka sai ta kai take annabi ba mai jamaka
masoya annabi foundation ne muke Assalamu alaikum mutum da aljan take jamaka Assalamu alaikum kututure kauya ku ka maka Assalamu alaikum da mu ayyuke na shaida maka Assalamu alaikum zakiya raka dan aike naka Assalamu alaikum ga bishiya mata duka maka Assalamu alaikum kuciya mata yabanka Assalamu alaikum ka kalla Allah Masoya annabi foundation ne muke ta banka ya khairul anbiya mai janna da hawiya ka wanke min zuciya na samu gidauniya mai daraja uliya mai kogin maliya ya mai zinariya qura'ul insiya dukkanin anbiya gabanka sai sun sinkuya ya mai wahadaniya Ailuwa ilhamdu mata kace
dole abar mata ka sai ta kai kake annabi ba mai jamaka
masoya annabi foundation ne muke ta banka ka kira raina
ranar ta dawo ta amsa maka
ka kira yuta
a gaban magautan kaya ya ba maka
shaidar ka muke bida ya mai birnin maka shaidar ka muke bida da dukkan hanyar saba maka ka hada mu da naka wanda ke kaunar ka Ibrahim sharukan manabi ganka mai masoya annabi foundation yana hidimar ka MC na manzon Allah mai san ma'aikin Allah mai yawan kira abi Allah kai har da manzon Allah yau ma shi ya sani na wake Habibin manzan Allah ya masoyin annabi mai san annabi mai kyauta dan annabi mai bayarwa dan annabi mai masoya annabi foundation hidima duk dan annabi masu ziyarar kauyuka da marayu duk dan annabi masu ziyarar asibitoci duk dan annabi masu ziyarar nakasassu duk dan annabi masu raba kayan masarufi ne duk dan annabi malam ibrahim sharukan mai bayarwa dan annabi MC na manzan Allah masoyin ma'aikin Allah to Allah ya saka ga manzan Allah ya masoyin annabi na annabi MC na annabi
ka sai ta kai kake annabi
Masoya annabi foundation ne muke ta banka
so it's got